Děkuji, Jabuko.
Chichi kabani kauna ni mana waki Ibe ni dake Allah ya hada bana so maringa fada akan ki ne na doka kida domin in kau na duk matsala samu masoyi akwai wahala karki bari so ya mun illa maso maso bana so ki nisa cikon maraji Shimmering of the year, and I'm with some scorning.